أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيئنا محمد الحاج الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، عندما كنا أقرأتم من لتاف النجوم الهدى في كون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من دعا إلى الله وحده وانديو شين درسينا درسينا تقوص أولنا لتاف شافينا شابيو كينا زامو تاشي الهجة الثالثة عشرة وتهجانا قوم شاوكو ودتكي نوني بسوشي وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم shine mafi ficin dukkan halitta baki daya. Hujja na 13, Adamu wa man dunahu tahta liwa'i yawmal qiyama. Manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fadi a hadisi wanda Imam Muslim ya rawaita hadisin, sauran malaman sunan sun rawaita hadisin cewa Adamu, annabi Adamu alaihi salam, wa man dunahu, da dukkan wanda yake kasa da Adamu, wato dukkan dan Adam baki daya, yana karkashin tuta ta ranan tashin alqiyama. Kamar yadda aka sani, wannan wani bangare ne na wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake maganan abubuwa da khususiya da Allah madaukakin sarki yayi masa, na cewa awa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in yawmal qiyamati wala fakhr, ana awwalu man tashaqqa anhu al-ardh yawmal qiyamati wala fakhr, ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamati wala fakhr, adam wa man dunahu tahta liwa'i yawmal qiyamati wala fakhr, au kama qala alaihi wa alihi salatu wassalam. Yace to wannan ya dullu ala annahu afdalu min adam wa min wa man kulli auladihi. Wannan yana nuni a bisa cewa manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine mafifici a bisa annabi Adamu alaihi salam da dukkan ƴaƴan Adamu baki daya. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, ni ne shugaban ƴaƴan Adam baki daya. A wata riwaya kamar yadda muka faɗa a wannan karatukan a baya, yana faɗa ana sayyidu waladi Adam, sai ya ce yawmal qiyamati wala fakhr, wanda wannan ya bayu izuwa ga waɗansu suke cewa saboda haka bai dace a ƙara da faɗin sa cewa sayyiduna ba, sai dai kawai a ce nabiyuna, saboda su suna ganin wannan hadisin da yayi maganan sayyidu wanda yazo cikin sahihu Muslim cha yi yawmal qiyamati. To ai wannan kamar yadda muka faɗa a karatu cewa yana maganan cewa a kiyama ma shine shugaba ballantana a duniya. Wato akwai abin da ake cewa akwai abin da malaman balaga suke ce ma lahanul kitab, ko dai wa'annan babobin waɗannan abubuwan, cewa babin maganan ballantana ayi abu, wato abu kaza ballantana kuma abu kaza. Misali Allah madaukakin sarki ya ce wa ƴaƴa wala taqulla, gami da iyayensu, wala taqullahuma uffin wala tanharuhuma wa qullahuma qawlan karima, karku ce musu uffin, ma'ana karku ce musu kar ko tsaki ko tir karku ce ma iyaye. To kaga anan babin ballantana, sai ka ce ballantana kuma abin da yafi tsaki din. To manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sayyidu waladi Adam, ni ne shugaban ƴaƴan Adam, ko da ya ce yawmal qiyamati ballantana, akwai ruwayoyin da bai ce yawmal qiyamati bai ce sayyidu waladi Adam. Saboda haka muka faɗa a baya cewa dukkan wanda ya girmama sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a salati ko a bayani da cewa sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, to yafi wanda bai ƙara da sayyiduna din ba. Ko da ke wanda ma ya ce nabiyuna Muhammad shi ma dai daidai ne, da annabinmu ne, shugabanmu ne, amma wanda ya ce sayyiduna wa nabiyuna, to kaga ya ƙara da sayyidu, lafazin ƙarawa da sayyidu kamar ya ƙara wani abu na yabo cikin faɗin sayyidina rasulullahi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, la yadkhulul jannata ahadun minan nabiyyin hatta adkhulaha ana, wa la yadkhulaha ahadun minal ummi hatta tadkhulaha ummati. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba wani daya cikin annabawa da zai shiga aljanna face sai ni na fara shiga aljanna. Wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara shiga aljanna, kamar yadda hadisai da yawa sun nuna mana haka, yana cewa ni ne zan zo kofar gidan aljanna in nemi a bude, ni ne zan zo kofar gidan aljanna in fara taba makyangyaman, wato kyauren gidan aljannan, ni ne wanda zan fara shiga aljanna tare da al'umma na. yace to ba wani ɗaya cikin annabawa da zai fara shiga aljanna sai na shiga, ba kuma wani ɗaya cikin al'ummatai da zai fara shiga aljanna face sai al'ummata ta shiga aljanna. Warawa anasun qala ana awwalun nasi khurujan idha bu'ithu wa ana khatibuhum idha wafadu wa ana mubashshiruhum idha ya'isu liwa'ul hamdi biyadi wa ana akramu wuldi adama ala rabbi wala faqar. An rawaito hadisi daga Anas ibn Malik cewa manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ana awwalun nasi khurujan, ni ne farkon mutane wanda zan fara fitowa daga makwanci na, wato daga kabari na. Idza bu'ithu, idan aka taso mutane daga kabari su zo filin mahashar, manzala sallallahu alaihi wa sallam yace to ni ne zan fara tasowa dan zuwa filin mahashar. Wa ana khatibuhum, yace kuma ni ne zan zama mai musu bayani. Iza wafadu, yayin da aka tara su wato a filin mahshar kenan, duk wata magana da ake buƙatan yi a wannan filin mahshar din da wani abu da ake buƙatan a faɗa ko a isar wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi za a gaya wa kuma shi zai isar. Duka dai mun san hadithu shafa'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bayanin cewa duka annabawa za a kewaya wurinsu domin neman ceto, amma ba za a samu ceton ba saboda a wannan ranar su kansu annabawan kowanne yana faɗin nafsi-nafsi. Shi kadai Allah maɗaukakin sarki ya keɓanta wanda zai iya magana a wannan ranar tashin alkiyama. Wa ana khatibuhum idha wafadu wa ana mubashshiruhum idha ya'isu, yace kuma ni ne mai yi musu bushara yayin da suka yanke kauna daga samun rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to ni ne zan kwantar musu da hankali in musu bushara da samun rahaman Allah da samun aljanna. Kuma mun sani ko a duniya ma dama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun a duniya ma shine mai bushara ko inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhiran, shi mai bushara ne, shi mai gargadi ne. Liwa'ul hamdi biyadi, yace tutar godiya ta godiyar Allah subhanahu wa ta'ala, wanda zai dau tuta, ma'ana wanda zai zama shine mafi gode wa Allah cikin halittan Allah baki daya, sannan kuma shine yake rike da tutan godiyan baki daya tana hannun shi, yace to ni ne tana hannuna. Wa ana akramu wuldi adama ala rabbi, yace ni ne mafi girma mafi karamcin baki daya ƴaƴan annabi Adamu a wajen Ubangiji na. Wala fakhar, yace ba na faɗi wannan dan alfakhari ba, shi ma wannan wani yanki ne daga cikin yankin wani hadisi dogo. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhu qala jalasa nasun min as-sahabati yatadhakaruna fasami'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadithahum fa qala ba'dhuhum ajaban inna allaha attakhadha ibrahima khalila wa qala akhar madha bi a'jama min kalami musa kallamahu taklima wa qala akhar isa kalimatullahi wa ruhu wa qala akhar adam mustafahu allah فخرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال قد سمعت كلامكم وحجتكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى روح الله وهو كذلك وادم مصطفاه الله تعالى وهو كذلك الا وانا حبيب الله ولا فخر وانا هامل لواء الحمد يوم القيامه ولا فخر وانا اول شافع وانا اول مشفع ولا فخر وانا اول من يحرق حلقه الجنه فيفتح لي فادخلها ومئي فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والاخرين ولا فخر صلى الله عليه واله وسلم. Rawaito wannan hadisin daga Abdullahi dan Abbas, hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ya rawaice shi, sauran wasu daga cikin ashabu sunan ma sun rawaice shi, cewa manzala sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Abbas ne yace wasu daga cikin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam nasun, anan cewa jalasa nasun yana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zauna suna muzakara a junan su, wato suna tattauna abubuwa na fifiko tsakanin annabawa, kamar dai kace suna muzakaran ilimi a junan su. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya riske su ya fito ya ji su suna wannan tattaunawan. Ɗaya daga cikin waɗannan masu tattaunawan ɗaya yana cewa abun mamaki mutum kamar annabi Ibrahimu a ce Allah maɗaukakin sarki ya riƙe shi a matsayin badaɗi, Allah maɗaukakin sarki ba shi da abokin tarayya, amma ya riƙe annabi Ibrahimu a matsayin badaɗinsa, lallai wannan girma ya kai. Sai ɗaya daga cikinsu su kuma sahaban sai ya ce to ai abin da ya fi wannan girma shine zance da Allah madaukakin sarki yake yi da Annabi Musa alaihi salam wa kallama Allah Musa taklima wancan wattakhadha Allah Ibrahim kalila sai ɗaya daga cikin sahabban na uku kenan sai ya ce to ai duka abin da yafi wannan mamaki ku tuna fa Annabi Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ta yi mishi kalimatullahi wa ruhuhu ma'ana shi wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum minhu cewa shi kalmar Allah ne kuma ruhi ne daga Allah madaukakin sarki da ya sanya shi a cikin cikin sayyida Maryam alaihi salam sai ɗaya daga cikin su kuma ya ce to shi kuma yana ganin abin da yafi wannan matsayi da birgewa shine Annabi Adamu alaihi salam Allah ya zabe shi inna Allah astafa Adama wa Nuhan Adamu astafahu Allah fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duka wannan abin da suka fadi manzala sallallahu alaihi wasallam yaji sai ya fito cikin su wa qala sai ya ce da su naji maganganunku da hujjojinku a na cewa Annabi Ibrahim shine badadin Allah yace to wannan abin da kuka fadi haka ne na kuma ji cewa daga maganganunku da hujjojinku cewa Annabi Musa shi najiyullahi ne wato wanda Allah madaukakin sarki ya tseratan ne kuma yayi magana da shi yace shi ma haka ne naji daga maganganunku da hujjojinku kun ce Annabi Isa alaihi salam ruhullahi ne haka ne naji kun ce Annabi Adamu Allah madaukakin sarki ya zabe shi shi ma haka ne sai yace to bari ku ji ni ku tsaya ku ji ni habibullahi ne ma'ana duka waɗannan matsayi da kuka ambata haka matsayin suke amma ni a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe ni a matsayin habibullahi ma'ana masoyin Allah duka wancan tabbas makamai ne a wurin Allah kamar yadda kuka faɗi amma wato kaman mafhumin khitab din cewa duka waɗannan matsayin suna ƙasa da matsayin habibullahi wala faqar yace kuma ba na faɗi wannan dan alfakari ba na faɗa dan ya wajaba kamar yace musu ne na faɗa dan ya wajaba in gaya muku domin dukkan mutumin da wani tunani ko wani karatu zai dauke shi zuwa ga daidaita wani matsayi da matsayin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan ba wurin daga kafa bane komai hujja ku da ya dogara da ita a Shehu radiyallahu anhu musamman na faɗi yayi wannan littafin domin ba da amsa ga wanda suke ganin wala tafadula bainal anbiya cewa babu fifiko tsakanin annabawa duka annabawa suna a muqabi guda ɗaya ne sai ya ce a Allah madaukakin sarki bai tsara haka ba ga Allah madaukakin sarki yana faɗin tilka rusul faddanna ba'dhum ala ba'din bal to kuma wani yazo ya ce wai duka annabawa suna daidai to shine shehu yake ta zano hujjoji da dalilai da suke nuna haka to ya kawo wannan dan ya nuna mana cewa hatta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sanda kansa baya barin wannan majal din dan majal ne wanda zai rusa wa mutum imani domin a kaskanta wani abu ko sauke wani abu ko mai kankanta cikin darajar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga zuci ko daga ido ko daga imani to yana sauke wa mutum imani ne baki daya saboda haka ba wuri bane wanda ya kamata a daga kafa a bari ya zama wurin tattaunawa yace to ni habibullahi ne wala fakar wa ana hamilul liwa'il hamdi yawmal qiyamati wala fakar yace kuma ni ne mai dauke da tutar godiya ranan tashin alkiyama ran da za a zo ranan godiyar Allah ma'ana an gama an zo duniya an gama ibada an gama bautawa Allah masu bautar Allah sun bautawa Allah wanda basu bautawa Allah basu bautawa Allah ba to ran da za a gode ma Allah ranan tashin alkiyama yace to ni ne jagaba ma'ana ni ne zan jagaba ni nake rike da tutar godiyar wa ana awwal shafi'in wa ana awwal mushaffa'in wala fakhar yace sannan kuma ni ne farkon mai ceto ni ne farkon wanda za a ba mu ceto ranan tashin alkiyama ana awwal shafi'in wa awwal mushaffa'in yawm alqiyamati wala fakhar ni ne farkon wanda za a ceta ma'ana ni ne farkon wanda Allah madaukakin sarki zai karbe ni sannan kuma ni kuma zan karbi sauran dukkan wanda ba ni ba zan cece shi wala fakar ba na faɗi wannan dan alfakari ba wa ana awwalu man yuharriku halqatal janna yace kuma ni ne wanda zan fara taba halqatal janna wato kamar murfin gidan aljanna domin budewa fayuftahu li sai a bude min fa adkhulaha sai in shiga tare da ni da talakawan mu'minai wato yana nufin fuqara ushaba kenan sahabbai da dukkan wanda ya biyo bayan su da kyautatawa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil jazaa yace to zan shiga aljanna ni ne farkon wanda zan fara bude kofar gidan aljanna in shiga tare da talakawan mu'minai yace ba na faɗi wannan dan alfakari ba yace ni ne mafi girman dukkanin halittan Allah subhanahu wa ta'ala na farkonsu da na ƙarshensu baki daya ba na faɗi wannan dan alfakari ba kaga wannan hadisin na Abdullah ibn Abbas wanda Imam Tirmidhi ya rawaita shi kadai ya isa ya nuna mana darajar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da fifikon sa da bambancin sa ga dukkanin wani shi sallallahu alaihi wa sallam tunda hadda kanshi duk da tawadu'un sa da kaskantar da kanshi da yadda za a zo gaban shi ko a kawo mai karar cewa an yi rigima da wani sahabi da wani bai yahude wannan yana cewa annabi Musa yafi wannan yana cewa kai kafi yazo ya kirawo sahabin ya ce karka kara cewa nafi ko kuma karku kara fifita wani cikin annabawa ko kuma karka kara cewa nafi annabi Musa da Allah ya bai kaza ko kuma karku kara fifita ne akan annabi Yunus ibn Matta da dai tarun waɗannan hadisan da suke maganan manzala sallallahu alaihi wasallam maganan cewa kar a fifita shi to kaga duk da haka wannan zaka dauke su a babun tawadu'u ne babun tawadu'un sa amma in aka dawo babun haqiqar magana kuma to da kanshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gashi ya taka wasu sahabbai birki a lokacin da waɗansun su suke kokarin ganin cewa annabi wana yafi to ya fito ya nuna musu gaskiyar yadda abu yake shine cewa shine sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gaba da kowa shine gaba da komai da kowa baki daya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala bal ma shine jagoran kowa zuwa ga Allah ranan tashin alkiyama an sani shine yawmul jaza ranan sakamako ran da ubangiji madaukakin sarki zai saka wa wanda suka yi aikin alkhairi zai saka wa wanda suka bi sabanin aikin alkhairi kaman ya amal mithqala dharratin khairan yarahu waman ya amal mithqala dharratin sharran yarahu to wanda zai yi jagoranci a wannan ranar zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala yayin da ba wanda ya isa ya je gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake fadin ana laha hujja na 14 Imam al-Baihaqi ya rawaita a cikin afdailus sahaba cewa sayyidina Ali radiyallahu anhu annahu zahara Ali ibn Abi Talib min ba'idin fa qala hadha sayyid al-arab fa qalat Aisha alasta sayyid al-arab fa qala ana sayyid al-alamin wa huwa sayyid al-arab wa hadha yadullu ala annahu afdalu al-anbiya'i alayhi as-salam hujja na 14 Imam al-Baihaqi ya rawaito cikin fadailus sahaba cewa sayyidina Ali ya bullo daga wani ana zaune da sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sayyidina Ali ya bullo daga wani wuri nesa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce wannan mai tuhowan fa shugaban larabawa ne shugaban arab shugaban larabawa ne abinda yake tuhowa sai sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce ya rasulullahi ba kai ne shugaban larabawa ba sai ya ce a'a ni sayyidul alamin ne ana sayyidul alamin ni shugaban dukkan halitta ne ba wai iya larabawa kadai ba ni shugaban dukkan halitta ne baki daya shi kuma wannan mai tuhowan shugaban larabawa ne to yace shehu yace kaga wannan yana nuni a bisa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine afdalul anbiya wato shine mafifici a bisa baki dayan annabawa amincin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a gare su kaga wannan hadisi ne Imam al-Baihaqi kamar yadda aka fadi cewa Imam al-Baihaqi ya rawaice shi wanda hadisi ne yana nuni a bisa girman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da fifikon sa a barayi bangare daya kuma har yanzu hadisin yana nuni a bisa girman sayyidina Ali radiyallahu anhu da har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce mishi sayyidul arabi duk da irin waɗannan hadisai ne wanda wasu ba su jin daɗin ake karanta irin waɗannan hadisan wato komai girman malami da buwaye shi da matsayin shi in zai rika karanta irin waɗannan hadisan yanzu a jefe shi da a ce shi'a yake a'a a ce kaza yake da sauransu ko har imamun nasa'i da su imamul baihaqi din ba wanda ya tsira saboda wai in dai zaka yi magana akan fadalan ahdul baiti ko kai magana akan fadalan sayyidina ali radiyallahu anhu khususan ko kai cika magana akan alhasan wal husaini wa fatima alaihi musallam to yanzu nan za a ce ayi tashayyu ne ko wani abu makamanci to manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai bar wani abu kadan cikin fadin matsayin sayyidina ali da waɗannan ahdul baitin baki daya ba yana fadin ana madinatul ilmi wa aliyun babuha a man kuntu maulahu fa aliyun maulahu kaman dai wannan hadisin da yace sayyidul arab shugaban larabawa sai da aisha ta yace ba kai ne shugaban larabawa ba yace ni shugaban alam ne baki daya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hujja na 15 shine mujahid ya rawaito daga malamin sa abdullahi dan abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli wala faqar bu'istu ila al-ahmar wal aswad wa kana an-nabiyyu qabli yub'athu ila qaumihi wa ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahuran wa nusirtu bir-ru'bi amami masirata shahrin wa uhillat liya al-ghanaim wa lam takul tuhilla li ahadin qabli wa utitu ash-shafa'ata fa adkhartuha li ummati fa hiya na'ilatun insha Allah ta'ala liman la yushrik billahi shay'an وجه الاستدلال انه صريح في ان الله فضله بهذه الفضائل على غيره عبد الله بن عباس يا كربو daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yaji daga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda mujahid almajirin sa ya rawaito daga gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an bani abubuwa guda biyar wa inda ba abawa wani daya cikin annabawa gabani na ba an bani wasu abubuwa guda biyar wanda babu annabin da aka bawa gabani na yace na farko bu'istu ila al-ahmar wal aswad an aiko ni wajen al-ahmar wal aswad wato baqaqe da farare ko kuma wasu malaman suna cewa ahmar wa aswadi shine mutun da aljan shine ahmar wa aswad ko dai suna fassara ahmar wa aswad din nan da fassarori kala-kala duk da cewa ahmar yana nufin farin fata aswad yana nufin baqaqe wato larabawa da ajamawa kenan to amma suna fassara shi zuwa fassara kala-kala cewa ko mutun da aljan ko ƴan adam da wasunsu da komai da kowa dai to an aiko ni zuwa wajen kowa da kowa wa kana nabiyyu qabli yub'athu ila qaumi yace kowane annabi ya kasance gabani na wanda aka aiko shi ana aiko shi ne zuwa jama'an shi ko samudawa zaka ji Allah madaukakin sarki yace akhahum salihan annabi Saluhu, annabi Nuhu, annabi kowane annabi zaka ji annabi Ibrahimu, Allah madaukakin sarki ya aike shi wajen jama'an shi, annabi Hudu, annabi Nuhu, kowane annabi cikin annabawa, Allah madaukakin sarki yana aikan shi wajen jama'an shi ne kamar yanda daidai gurgudo mun yi bayanin shi a baya. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni kuma an aiko ni wajen kowa da komai illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira. Yace sannan kuma an sanya mun ƙasa baki ɗayanta ta zama mun masallaci. Su a lokacin sauran annabawan baya in banda wuraren da aka kebance a matsayin wuraren ibada da Allah ta'ala ya yadda a masa ibada a wuraren annabin wannan lokacin ya nuna wurin a matsayin wurin ibada to ba inda mutum zai yi ibadar ta karbu ko gidansa ko wani wuri daban to mu kuma sabanin wannan al'umman zakai sallah a gida zakai sallah a shagon ka zakai sallah a office zakai a daji zakai a fili ko ina matukar dai wajen nan ba bola bane inda aka ware aka ce kar ai sallah ba bola bane inda ake zubar da kazanta ba mayanka bane ba church bane ko church ma kaga ai ana da mas'alolin sabani in dai wuri ba mai najasa bane kawai ko ina ne mutum zai iya yin sallan shi saboda an sanya ko ina ya zama kasa wada huran kuma ko ina ya zama masallaci kenan wada huran kuma ya zama mai tsarki wato in baka samu ruwa ba inda kake kasa zaka taba wajen kai taimama niyabatan anil wudu'i sannan kuma ka tada sallar ka a wurin ba tare da sai ka je ka nemi wani wajen ibada daban ba domin nan ma masallaci ne inda kake to wannan al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kadai ta samu wannan fadalan yace sannan kuma an bani cin nasara da saka tsoro da saka firgici a zuciyar abokan gaba tun tafiya ya rage saura wata daya ma'ana abinan tafiyan ya rage za a yaki misali za a gwabza da waɗansu wanda suke abokan gaba to tun ya rage wata daya Allah madaukakin sarki zai rika jefa tsoro a zukatan wannan mutanen ya zama dalilin karyewansu mun sani ko yana daga babban dalilin karyewan abokin fada da wanda za a yaki shine tsorata duk wanda ya tsorata ko mutane ne guda biyu ka auna daya mai karfi daya maras karfi to yayin da mai karfin ya tsorata zuciyar shi ta karaya shikenan sai a ci nasara akan shi sai ya zama mafi karfin shi ya ci nasara akan mai karfin saboda tsoro wato tsoro da firgici yana cikin abin da yake sa mai shaja'a da mai karfi ya kasa yin kowane irin tasiri to koda suna da wani karfi da yawa
abin da zai hana su tasiri shine Allah madaukakin sarki ya riga ya yake su tun farko, yakin da Allah ta'ala ya musu ya jefa firgici da tsoro a zuciyarsu. Sai kaga sahabbai sun zo mutum 313 sun gwabza da mutum 1000, amma sahabban kuma sun ci nasara, duk da cewa mutum 1000 din nan da shirin yaki suka fito da makamansu da komi karfafansu lafiyayyunsu, waɗannan sahabbai kuma ba shirin yaki ba wani dalilin yaki, ga su ma kwanan nan ba dadewa da yawan suka tashi daga yanayin rashin lafiya, amma suka zo ina maganan yakin Badar. To duka yakoki dai zaka ga duk sanda za a fito wani yaki daga cikin yakoka, zaka ga cewa sahabban da za su halarci wannan yakin su ne kadan akan abokan gaban da za a gwabza da su, amma kuma sai kaga mafi yawan yakokan an ci nasara, ko da yake yakokan musulunci ba wanda ba a ci nasara ba ko guda daya. Malaman musulunci suna cewa duk wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin yaki ba a ci nasara ba, to wannan yayi abin da ya kamata a gaya masa cewa yayi kuskure. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko an ci nasara wanda kake gani a zahiri, ko an yi hazima wanda zaka ga kaman yaki ya karye, to shi ma nasara ne, domin mumini shi aje yaki ba a kashe shi ba ya ci nasara ya kwashi ganima ya dawo nasara ce, aje yaki a shahadantar da shi ya tafi aljanna shi ma nasara ce. Wato dai ko ta wani irin yanayi dai nasara ne, ko da irin su yakin Uhudu da abin da ya faru kaga shi ma wannan wani karatu ne karkashi da wasu fiqihohi da ake fitarwa karkashin hakan, wanda Allah madaukakin sarki ya tsara sai an yi haka sannan za a samu waɗannan karatukan. Yace sannan kuma an halalta min ganimomi, wato idan an je yaki abin da aka yi yaki da abokan gaba aka kwaso na ganimomi da dukiyoyinsu da saura, yace to Allah madaukakin sarki ya halalta min sabanin sauran al'ummatan baya da sauran annabawan baya, idan annabi yayi yaki abin da aka samu na wa'inda aka yaka din za a zo a tara wannan abin ne, sai a kewaye, sai annabin ya roki Allah cewa to gashi an dawo Allah, in dai ka karbi wannan yakin to Allah ka sako da wuta ta zo ta cinye wannan abin, ana kallo sai wuta ta sako daga sama sai ta cinye wannan abin da aka samu na ganiman baki daya, shikenan sai su takabbara suna godewa Allah cewa lalle Allah madaukakin sarki ya karbi wannan yakin da aka yi. Yace kuma an bani ceto, cewa zan yi ceto, ceto shine tsamatar da mutumin da yake mai laifi wanda ya halaka, ma'ana tsamatar da halakakke a takaice da Hausa ana nufin ceto shine tsamatar da wanda yake cikin halin halaka daga cikin halin halaka din. Yace to Allah ya bani ceto, kuma na tattali wannan ceton ya zama ga al'umma ta ne su zan ceta ran tashin alkiyama. Duka dai mun san dogayen maganganu akan batun ceto, wanda hadithu shafa'a yana nan cikin Bukhari da Muslim, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi maganan ceto din, hadisan ma kala-kala ne suna da ruwayoyi daban-daban. Yace to wannan ceto din kuma tabbatacciyar abu ce insha Allah ta'ala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace amma fa ceton nan ga wanda bai hada wa Ubangiji subhanahu wata'ala abokin tarayya ba, shine zai samu wannan ceto. Wato sharadin ceto shine mutum yaje lahira ba shirka, mutum yaje lahira bai hada ma Ubangiji subhanahu wata'ala abokin tarayya ba, sharadin ya samu ceto kenan. Sharadi na biyu kuma ya zama wannan ceton da mutumin nan zai samu ya zama ceto ne wanda sai da Allah madaukakin sarki ya bada izini, manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya sa shi cikin zurin wa'annan ceto din da za a yi, sannan zai samu ceton. Wato ta babin wanda za a ceta din ya zama ba shirka a cikin abin, dan ba wanda zai je lahira da shirka, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wannan mutumin ko ya cece shi, ba a cetowa daga shirka, ana cetowa daga zunubai ne. To shehu yace fiskan kafa hujja da wannan hadisin yace a bayyane yake cewa Allah madaukakin sarki ya fifitar da manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da waɗannan abubuwa guda biyar da aka zana akan waninsa. Ina ganin ya kai lokacin da ya kamata mu kwana, mun samu gwargwadon lokacin da aka ɗiba mu wannan shiri. Allah madaukakin sarki ya dacar da mu, Allah ya wafaka mu wannan musibu da waɗannan bala'ai da suka fuskanto duniya na coronavirus da sauran abubuwa da suke fuskanto al'umman musulmi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala albarkacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, albarkacin bayin Allah, Allah madaukakin sarki ya ɗauke mana wannan musibar da ba za mu iya ta ba, tafi ƙarfin mu, tafi ƙarfin kowa, Allah madaukakin sarki kadai ne zai iya yaye mana wannan. To Allah, mun fuskanto zuwa gare ka, mun yi kamun ƙafa da annabinka da matsayin alherinsa da jahinsa da fadlarsa a wurinka ya ubangiji ka dauke mana wannan musiba da wannan bala'i ka dauke wa dukkan al'umman musulmin duniya da dukkan al'umman duniya Allah ka yaye mana wannan musibu Allah ka warkar da wanda suke cikin halin rashin lafiya wanda basu kamu ba Allah madaukakin sarki ka tseratar da su Allah ka bamu aminci da zaman lafiya a duniya baki daya Allah ka kawo mana walwala da jin dadi a duniya Allah madaukakin sarki ka biya dukkan bukatunmu da bukatun dukkan al'umman musulmi albarka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين